Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake tabbawan dake cewa matasan tuwa ƙarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shin miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin Zauren matasa na VOA har yanzu yana garin Nima dake yankin babban birnin kasar Ghana wato Accra inda wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan kalubalen dake fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Matasa kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren.
Akwai wasu ababa da yawa dake aukuwa cikin Nima ba mu a chief cikin Ghana nan duka ina fitowa ga sarakan mu ne don sarakan mu in suka tashi suka sai akan kafansu mu ma za mu mara musu baya ba inda da su ga ya mana mu shiga ba mu shiga shi yasa sarakan muke ba su ankuri su tashi da kishin Nima su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara musu baya shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya zamu yi kuma insha Allah zamu yi ta kuma muka yi ta in ba zo ba zamu kuma koma mu yi zamu ta yi ne a ran da za zo ai mun abinda muke nema cikin Nima shi yasa zance da nike da shi kai
sunana Zakariya Gulu to magana danki da shi ne danki so yi ne shine batun rodu mu first muna kan shodu ku out daga baya sai zama Futa Street to wannan road nan tun rollis nan e kamata develop muna da shi it is street har bakin gota aka kiro masu gidaje ni ma duka local government ka zo aka ibotun wannan be work ba har yau shi sai abari road nan most of road nan guda layout guda kawai ke ta road nan ga ne ke shiga highway shi sai always nan ina ba traffic na block kan Futa Street nan sosai shi sai wani lokaci kamar vote na kira MP direct na tambaye shi domin ai kamar za a fasa road ga har yau mu muke ciki lokaci da muka zo nan ai kamar 39 houses kawai za a leak to je kudin duka yazo amma cikin me yake sai ban wani answer to answer dai ba zan fadi ba don ana cikin politics shi za ni ina appeal ma government yi kokari former Odukwa road da yau isan Futa Street na cire muna shi har gota don lane na wurin na azuwa fofowa yake gota oso batun traffic da wasu abuya muna sauki sai dinga shi za ni ma magana na kina assalamu alaikum
assalamu alaikum sunana Aule Toloba assemblyman Nima West sunana Aule Toloba assemblyman Nima West electoral area gaskiya na ji dadin program ga program na makai mu insha Allah kuma amfani mu ne kuma na zo na yi shana batun roads kuma batun roads na abin da na sani kada a assemblyman din gaskiya abin da ya kamata kowane electoral area yi ai mai wannan asphalt road na mu a assemblyman ni mun duka mun yi kuma ada electoral area na kuma sunan suka yi aka approve musu amma as a speaker right now mu da kan muna cikin worried kaman me yasa ni ma namu har yanzu ba ya yi ba don abin da ya kamata ai ma aiwa so north aka suka yi aka ba su wannan opportunity shi no mu mun kai yasa ba abin da mu za mu understand kuma me yasa ba yi muna anyan ba don abin da sai yanzu muke wannan magana kowa so concern in ka je wurare da yawa asoda ka je central aiwa so north su duka neighbors mu ni kana ga an jara wurin fine sai nan ganga har yanzu ka duba police mu mu assembly mai ina muna nauyi ma mu yi musu magana domin su yi ankuri ya wuce to extend don me yasa nake wannan magana don yau aka mun zama several meetings kan wannan anya mun zama da ita opinion leader mu muka zama da manyan unguwa da opinion leader sai kan batun anyan gano mun bi local government duka har yanzu ba mu ganda way forward ba yasa mu da yanzu da muna nan ne ko me matasan Nima da su tashi kan towards wannan program we are ready to follow them do at the end of the day, interest in Nima muke so. Do at the end of the day, interest in Nima muke so. Don't call what there's a control Nima, call what there's a lead Nima. Umba mutumi Nima by ni. Based on Chiwo Nima. Taganuko. Yes, I'm on the market. See, Nima, you are not do a car in Nanduka as assemblyman. Well, I banjin daddy. She banjin, I see, come on bar. I've been the alcohol in the other police muske. I can muslim. She no momukai. So why not now? Yes, I'm a guy in the kids. Can Nima support? Matter send the kitash when you know. And the call me that I came to Anyan. We are ready to support them. If some of us are not ready, but we come on, I'm ready to support them anywhere. For the interest of our community. She said, I'm going to get sick of the naked. Allah Yamuna.
Salamu alaikum. Sunana Alasa Muhammad. Laka min de kowai yesani. Suna shine uluma. Abende ke chibuna tu akoriani ba. Asamil ma ya won magana da zi yanzu ne ya mun dadi ya taba min hati na fa sosai da ban so yi magana ba amma tunda asamil ma ya kawo mun wanga jawabi a wurin zaman mu meeting ga ina rokan sarakan nima duka manyan nima duka inda iri wanga ciwo ne ke damu mu a cikin ungwannan mu nima dan Allah sarakai so muna ankuri su zo to our aid mu matasan nima muna neman gyara sosai cikin nima da dadewa nima ya bata da dadewa anyi nima ta tashi ta tsaya da sunan sa an kasa shi yasa ni ina yi masarakan mu don sarakan su ne masu unguwa don ba kai ka shigo unguwa ba yi da sarakai ba an dai sarakai sun tashi da assemblyman su sun tashi wallahi youth ko ina za je an je kuma da lafiya sosai da abin da ake neman cikin ni kaga youth baye tashi da kwazon sa yace za ce yi abin da ran shi ke so ba da sani sarki ba da sani assemblyman ba da sani MP ba su ne manya a cikin nima shi yasa su ya hankure ba mu so abin da zai kawo tashin hankali a ce matasa ɗan nima sun tashi suna rena manya cikin unguwanni ya kawo mana damuwa kuma ina kuma kara fadi youth a ringa tausaya zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka inda leadership bai baka anya ba in ka fitan kai wani abun da zai kawo tashin hankali man leadership makanka ne don akwai dokoki dewa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar yadda suke magana a road mu gaskiya ne facility toilets mu facility hospital facility suku na karanta da matasa yara da za su taso bayan gobe mu babu nan su ma za su tsaya su taimaka ma nima ya samu suna shi yasa muna rokan sarakan mu su yi muna hankuri fa muna rokan su shi yasa ni nawo magana na duka kenan nagode
sunana Tugbi Abdulrazak Mawuko sarki musulma yagbawa amma ban sai wurin ba sarauta na ya kai ga yagbawa baki daya ba wai she musulma yagbawa ba aha abinda sa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na yagbawa sun biyo ni wato na deal da musulmai kade su ne ya zai da su don su ma ba su da sarki ya zai da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai wannan da suka hasa sawanga taro wallahi alle musu albarka alle musu albarka
matasa ku dakata anan makun gobe in Allah ya kai mu za mu dora a madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Mukhtar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum. Thank you.